daura mata sauka tana taro dan fidda muzaka an yi nadin ta kuma sarki ya nada ta a saurara ta ci gashin kanta da ta samira salisu buhari ki mariki ta dade girma kin fice yan saki muna gani uwar zumatin ta shinki kahin sauka mun zo mu gaida ki
Samira ni a gare ni wallakin gwada kin haifu na ji an cire ki
san iko ba Alhaji Ibrahim ina gaida ka Alhaji Ibrahim Salisu babbar gayya jika ga Buhari yanyan daura gazare da bawa ina ga sai sakawa gazare Salisu Buhari makamal Hausa to Allah ya baka duniya ne fansa ya Allah ya ji gan Alhaji Salisu Buhari ba a gurin daura ma ya raba su san haka ba Shake up, I'll sack a hooter, a chicken covering car.